Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Abul Futuwat Production Kaduna ke gabatar maka da karatun fassarar diwanin Maulanmu Sheikh Ibrahim Inyas radiyallahu ta'ala anhu. Wanda Maulanmu Sheikh Ibrahim Mansur Imam Kaduna ya fassara. Ga masu neman wannan karatu ko kuma karatuttuka na Maulanmu Sheikh Mansur suna iya samun mu a shagonmu dake W60 Dutsen Ma by Mataz Road Tudun Wada Cinema Kaduna. Ko kuma gidan Shehu dake Kabala Road daura da Abu Mutalib Secondary School Sabon Garin Tudun Wada Kaduna. Ko number waya kamar haka 0803282198, ko kuma 0708833663. Ai sauraro lafiya.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتن لما أملك والكاتم لما سبق ناصر لك بنك والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آل أكرز مقدار العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سلام عليك رسول الله. لا سلام عليك رسول الله. رسول الله سلام عليك رسول الله. رسول الله سلام عليك رسول الله. لا الله سلام عليك رسول الله. رسول الله سلام عليك رسول الله. رسول الله سلام عليك رسول الله. لا سلام عليك رسول الله. رسول الله سلام عليك رسول الله. الله سلام عليك رسول الله. رسول الله سلام عليك رسول الله. الله سلام عليك رسول الله. رسول الله سلام عليك رسول الله. سلام عليك رسول الله. سلام عليك رسول الله.
Allah, لا إله إلا الله. يا الله يا الله الله. رسول الله يا الله يا الله الله. رسول الله يا الله يا الله الله. الله يا الله الله. لا إله إلا 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 الله 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 السلام عليك رسول 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 الله الله يا الله 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 يا الله يا الله 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 يا الله يا الله الله رسول الله يا الله يا الله الله رسول الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لله بالله لله بالله بالله لله نور على نور نور على نور نور على نور نور من الله 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 رسول الله 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 رسول الله 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 رسول الله 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 السلام عليك رسول 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 الله يا الله الله يا الله الله يا الله الله يا الله 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 يا الله 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 رسول الله الله يا الله يا الله 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 يا الله الله يا الله الله لا إله إلا 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 الله السلام عليك رسول 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 الله لا إله يا الله الله يا الله 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 الله يا الله يا الله الله يا الله يا الله 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 يا الله 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 يا الله 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 يا الله الله لا إله إلا 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 الله السلام عليك رسول الله لا إله إلا 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 الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله بل قلب إلا يكون متيما إلا الله بل قلب إلا
ya kona mutayama. Halibanga rami pina bege mo ayama. Illa la abitu bi layli timi sarana muzeda. Liziri la bika da babara anwa matama. Illa la usajilu figi urkalele wa jirate. Niyamun wa jawni kalmazani be marama. Illa la unazimu durra lawzi fi zigre walfe. Illa la wa asimbi walfi albadri durran munazama. Illa la muhammadu milta ulputu ati sayyidi. Illa la wa tatimu silkir rulli karmar mokadama. Illa la bigida la kullu al-anbiya imana lo. Bihi zina til awratu wa kir wa azima. Rasul min al-mawla wa adamu lam yakun. Wa yawka rasul daiman wa mu'azama. Illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah, illa Allah. La 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 illa la 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 illa la 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 illa la li zaka atana kasiman wa mukasima. Ayu jamiru li ayu muhammadin. Waramatu wa waraimu fa awrima. Bashirun naziru musidun wa wakasimu. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. Illa Allah, la ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah. La ilaha illa Allah, la ilaha illa Allah.
سيدنا محمد رسول الله عليه السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
وصلى الله على سيدنا محمد.
صلاتي دعمن شي ثبت بك شغبان مالي محمد.
على آله.
تعالى ينسى.
حق قبره.
وربدا قدر ينسى.
بمقداره.
بمقدار ينسى.
العظيم.
لجرم أورن الله.
حرف الألف.
ولم شيء إبراهيم رضي الله تعالى عنه يشي حرف الألف.
القلب.
شو يشي زوجي أنا.
أبا.
ياكي الدادة دا أبن نبا الله با.
إلا.
سيدي.
أن يكون.
واتو أبن دي إذا با سويكي كسن شي.
متيما.
أبن بوتر وا.
حليفة كرامي.
يزم ملازم شمبيجي.
النبي.
ga annabi Muhammadu
muhayyama
abin imautawa wato abin nufi shehu zuciyar sa buje kai ta yadda shi bautar Allah da san Allah dabbarun shi da magana kudbani ko fardaniya ko gausiya ko jami'iya ko menene ko duniya ko lahira ko Allah da annabi kawai shine yace to zuciya na yake dar kowa da komai sai dai zama abun bautarwa kuma abun imautawa
hadisu
yace ina kwana ya zo a cikin littafin Iqazul Himam wato abin da yasa shi ya faɗi wannan sun ce ma ahabbata shay'a baka taba san wani abu ba kai bawa shi ba ce ka zama bawan wannan abin da kake so abin nan ko kuɗi ne ko mace ce ko duniya ne ko me kake so to zaka zama bawan wannan abu
wa huwa la yuhibbu an takuna li ghayrihi abdan
shi kuma Allah ba ya so ka zama bawan wani shi Allah ya so ka zama bawan shi
qultu
to shine ibnu ajiba yace
alqalbu idza habba shay'an
shi zuciya idan yana son wani abu abin nan ko kudi ne ko mace ne ko duniya ne ko lahira ne
aqbala ilayhi
to zuciya sai fuskanci wannan abin da yake so kawai
wa khada'a lahu
kuma komun kaskancin abin da yake so sai sun tsaya mai in zuciya tana son abu komun lalacewa abin za ta yi abin da dai in kudi kake so sai ga ana ta wulakanta ka akan kudi in mata kake so sai ga wulakantattu suna wulakanta ka in wani abu na duniya kake so sai ga duk darajar ka sai ga ana wulakanta ka amma dan ran da ka zaba Allah to ka samu yanci shine ainihin hurran musarmar da ce yake ne shi yantaccen da ne ba 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 ne shi ainihin wato ya samu yanci saboda baya son komai sai Allah duk abin da kake so ku zaka mai bawan abu
wa ata'ahu fi kulli ma ya'muruhu
kuma duk abin da kake so zaka yi abun biyayya duk abin da abun ya ce maka zaka yi
nal muhibba liman yuhibbu mu'iu
su ba su ce shi masoyi ga wanda yake so mai biyayya ne
hadhihi haqiqatul ubudiyyatul qudu'u wa ta'a
hadhihi haqiqatul ubudiyya wannan bayani da shi yayi alqalbu aba illa an yakuna mutayyama shine haqiqanin bautan Allah saboda zuciyar ba ta yi tare komai ba sai Allah ta sunkuya wa Allah tana wa Allah biyayya
walaysa lil qalbi wijhatun
zuciya ba ta da wata fuskanta da take wato ma'ana a takaice gaba daya zuciya ba za ta iya rike abu biyu ba ma ja alallahu rajulun min qalbayn fi jawfi shi dan adam zuciya dai Allah ya sa mishi ba zai yi so shi ne za ka ce ba da saura biyu a baki daya ba zai kai magana biyu ba lokaci daya sai ka faɗi daya sannan ka faɗi daya sannan ka faɗi daya to zuciya ba zai yi ba dole abu ɗaya take nema in Allah Allah in duniya duniya in wani abu kake so ka zaba ka to shi ne shi yace shi ya zaba Allah ya zaba manzon Allah
hadisu
shi yace ina kwana
dilailatin ni
cikakken dare tun daga isha'i har asuba
karana
marashin bacci wato in ne sallar isha'i na dawo daki na bana kwanciya har sai an kira sallar asuba ina zaune kamar an tambaye shi to shi me kake yi
mun shigar
yace ina rubuta yabo
zikirin ladi
yace laqin bacci ne dan ambaton wannan da
katta ba
hakika rayuwarsa ta yi dadi
fa'an wa maktama
farkonta da karshen ta manzo Allah farkonsa mai kyau ne karshen sa ma mai kyau ne
sajilu
ina tsire ce ce ne wato muna tsire
sajilul burka
ina tsire ce ce ne da kurciya
shi
a cikin yaban manzo Allah
Laili
a wandari na kurciya tana kan itaciya tana waka ni kuma ina nan a daki ni ma ina rubuta na waka in dare kurciya sai ke ta waka waken ta sai ce to ni da ita muna tsere amma nan wannan kurciyar da yake magana ana magana da lauhu ne eh ba magana abinda aka rubuta tun azal na mahabba da asrarai na manzo Allah sai ce ina tsere da wannan wannan rubutun na azal muna tsayar da shi
wajirati
makwabta na wato manyan waliyai
yawun
duk sun yi bacci ba wanda yake a farke
wajabni
farmin idanuwa na
kalmazani
sai ka ce in dararo
makrama
dan degen annabi Muhammad
unazzimu
ina tsaro
suran lafzi
wala gwalan lafzza
zikri wasfihi
wato a cikin ambatan sifar annabi Muhammad ni dan zan yabi manzo Allah ba kowace irin magana ne sai na duba suna ina tsara gwala gwalan lafzza a cikin yaban sifar manzo Allah
wa asin
kai ma da kake sauraron mu muna karanta wannan diwani ka rika kyautatawa
wasfil badri
in za ka sifanta wannan wata annabi Muhammad
zuran
sifanta cewa shi lu'lu'i ne
munazzama
wanda halara Allah ta tsara shi diamond ne wanda ubangiji ya tsara ko ba a raba shi shi kadai ne
Muhammad
abin yabo sama da kasa sallallahu alaihi wasallam
yaftahul futuhat
shine mabudin fatuhun qarib fatuhun mubin fatuhun mutlaq duk wani budi da kake so fatahi ne na musulunci ko fatahi ne na imani ko fatahi ne na islami ko fatahi a shari'a ko fatahi a dariqa ko fatahi a haqiqa ko a ne kake neman budi to manzo Allah shine miftahul futuhat in kana so kasuwa ta bude in kana so ilimi kwakwalwarka ta bude zuciyarka ta bude hankalinka duk abin da kake nema ka samu na budi shewa ce to koma wurin annabi Muhammad shine miftahul futuhat
sayyidi
in baka sani ba shine shugabana
wa khatimu sulki rusli
kuma wannan shugabana shine cikamakin zurin manzanni wato sulki rusli kamar shargidin nan da yake gani haka ka gani ko an zuro annabi adamu annabi shisu annabi ibrisu annabi salihu annabi musa annabi isa annabi ibrahim annabawa haka haka har zuwa kan annabi isa da aka zuro annabi isa sai aka sani wannan limani shine annabi muhammad shine wa khatimu sulki rusli daga shi ba wani annabi ko ne sharbi yanzu idan yana hada sharbi in ya tsare na dari ne ya rage sai sa wannan dogon sau to da an sa wannan sai ne ya rage sai aiki ya fara da amma in ba sa wannan ba sharbi ba zai jawo ba saboda haka sai annabi muhammad ya zo sannan addini yake cika
katman
shine cikamakin annabawa
muqaddama
wato shine karshen annaba kuma shine shugaban su katman cikamaki ne muqaddama abin gabatar
bihi
wato da albarka annabi muhammad
kullul anbiya'i
dukkan annabawa
nala mana lahum
suka samu kyaututtukan da suka samu
bihi
da hajjan annabi muhammad
alhadratu
halarorin Allah guda biyar nasu tu malakutu jabarutu lahutu hahutu
zinat
suka kawata
wajjar
ka ji nauyin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a fadininka
wa azima
kuma ka girmama shi a zahirinka kar a ce man a fadi sunan shi kace sallallahu alaihi wasallam amma zuciya bata amsa shi ne shi ce ka wakir ka fara jin nauyin shi a zuciyarka wa azima sannan ka girmama shi a bakin
rasulun
in baka san shi ba manzo ne
min al maula
daga majibincin lamarin bayi
adamu lam yakun
in annabi adamu bai kasance ba
wa yabqa
sannan annabin mu zai wanzu
rasulan
manzu
da'iman
fitr
wa mu'azzama
abin girmamawa
wasil hadith
ya zo a cikin hadisi
kuntu nabiyan
manzu Allah da bakin sa ya fadi ba wai shi ibrahim bane ya tsara wannan magana annabi da yace na kasance annabi
arifan bi nubuwati
kuma masani da annabta ta
adamu bainal ma'i wa tin
in adamu yana tsakanin ruwa da kasa
bal kuntu nabiyan
annabi ya ce kai bar wannan zancen ni na kasance manzo
arifan bi nubuwati
na kasance annabi masani da annabta ta
wala adama
lokacin ba adamu
wala ma
ba ruwan
wala ina
ba kasan
wala sama
ba sama
wala arda
babu kasa
wala arsha
babu al arshi
wala kursiya
babu kursi
wala lawha
babu lawhul mahfuz
wala qalama
babu al qalam al ala
wala 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 wala
annabi yace babu 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 ma babu nake annabi ba wai daga adam ba tun babu ba ahalici babu ba ni annabi ne kuma na san ni annabi
bada majduhu min qablina ashi adamin واسماؤه في العرش من قبل تكتب على نعم بدا مجده
girman manzo Allah ya bayyana
min qabli nashati adami
gabanin halittar annabi adam
asma'uhu
aga sunan annabi
ila arsh
wato min qabli tun kafin alci duniya da lahira da allo da alkalami da al'arshi da kursi da adam da kasa da ruwa kuttabu an rubuta sunan shi
arsh
ajikin al'arsh
ala sayyidina adam li ibnihi shisu
wata rana annabi adam ya ga wa dansa annabi shisu
alayhi assalam
alayhi assalam
ya bunay
annabi adam ya ce annabi shisu ya kai dana
anta khalifati min ba'di
dan nayi wafati ban da wani khalifa in ba kai ba kai ne khalifa na bayana
uzha bi quwwati
karike wannan addini da karfi karike wannan wasiya ta halifanci da karfinka
kullama zakarta Allah ta'ala
jisan da ka faɗi sunan Allah ta'ala kace la ilaha illa Allah
fazkur ila jambihi ismu Muhammadin
to a gefen sa hada da sunan Muhammadu annabi Adam yake bar wa dan sa annabi shi su wasiya fa tun a wannan lokacin yace kai ne halifa ta bana bayan nayi wafati sannan jisan da ka faɗi Allah to faɗi sunan annabi Muhammadu a gefe duk da kace la ilaha illa shine Muhammadu rasulullah
fa inni ra'aytu ismahu maktuban
domin cewa ni na ga sunan sa abin rubutawa ne
ala saqil arshi
a kafafun al'arshi
wa ana bayna ar-ruhi wat-tin
a lokacin ina tsakanin ruhi wato ina tsakanin ruwa da kasa
falashatuhu
shine shi ne to kaga ainihin asalin manzo Allah
tanziyatul haqqi
daga tafsir Allah ce ta gaskiya tanziyatul maqiyya
wadahu
shi kadai ba uwa ba uba ba kasa ba ruwa ba adam ba hawa
lizaka
dan haka
hatana
yazo mana
asiman
ne rabu
wa muqassima
kuma abin rabawa ninka ileka shine muqassim asiman wa muqassima manzo Allah shine Allah yake faɗi ayi
fa nas'atuhu
kaga ainihin asalin manzo Allah
yani bidayatu khalqihi
wato ma'anan abin da shi yake nufi ainihin farkon halittar manzo Allah
tanziyatul haqq
ile tafsir Allah ta gaskiya
min tanziyatul maqiyya
daga ainihin tafsir Allah boyayya
wahdahu la sharika lahu
kadai ga ba mutun tarayya gare
ila hadisul qudsi
ya zo cikin hadisul qudsi
kuntu kanzan maqiyya
Allah tabaraka taala yake fadi kuntu kanzan maqiyya lam urafa ahbabtu an urafa fa khalaqtu khalqan fa ta'arraftu ilayhim fa ji'a rabbuni to shine ma'anan wannan baitin
fa ayu jami'in rusul
ke yace kaga mu'jizozin dukkan manzanni
ayu muhammadin
ai mu'jizar annabi muhammad ce
fa minhu
kaga annabi wato ana maganan jam'in mu'jiza ne
bima anal mu'jizat allati tasdiru tasdarat ala aidi jami'ir nam tasdarat ala aidi jami'il
ma'ana dai gaba daya wato dukkan abinda kaga wani annabi yayi annabi ibrahim ne ko annabi nuhu ne ko annabi shisu ne ko idris ne ko musa ne ko isa ne to duka dai daga annabi muhammad dai ko
mawahib rabbul arsh
dauccikin ubangijin al'arshi
aha muhammadun
wato sun tattara ne a cikin suna biyu duk wani baiwa na allah a cikin suna biyu suka kare aha muhammadun duka baiwar allah dauccikin allah baki daya daga aha muhammadun
rahmatuhu
wa man zalla shiri rahmar Allah a duniya
wa rahim
shine jin dan Allah a lahira
asima
shi kai bawon Allah ka girmama annabi Muhammad man
la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah illa Allah illa Allah illa Allah la ilaha illa Allah illa Allah bashirun nazirun muhsidun wa qasimun إلا الله جواد كريم باسط الكافي منيما
illa Allah mugaba min wa la firul mutaba illa Allah habibu ila il arshi baran wa maghtama illa Allah wa abu yusuf al-gamamu bi wajhihi layla illa Allah bi inara laylul jali ilkana muslima illa Allah bulu baja miyi karke aya bi nurihi layla illa Allah wa al-sunna hu aya fazaka wa al-ama layla illa Allah wa wallahi la tulfili amada saniya illa Allah wa amadu fardun jawharu lam yuqasama illa Allah alayhi salatullahi summa salamu illa Allah ma'al ali wa sabir kirami zahir namaz illa Allah ba'idah aloni ar abibi wa sayyidi layla illa Allah bada abibullahi mal gairu ma wa ma layla illa Allah bawaudi wa sa'ati sa'autu li zikrihi illa Allah salatan wa marhamir uqasir tu jayla ma layla illa Allah salatan wa marhamir uqasir tu jayla ma illa Allah wa marhamma tarki tishti adina bina illa Allah wa karama mu'ar musa ala al-mu'arrama illa Allah wa karama awrar musa ala al-mu'arrama illa Allah wa karama maskal barri yawman bi azbu'i layla illa Allah wa man rama awda al-amsi yawman wa aywama illa Allah ka man rama dalka al-wasfi aiban ka dalsaru layla illa Allah wa man rama awda al-amsi yawman wa aywama illa Allah ka marama tarikal wasfi aiban ka dalsaru layla illa Allah wa lakinna hu karga daru bhuta radama layla illa Allah wa azaltu hubbal musafadu na gairihi layla illa Allah wa law umu kulsuni wa law kana maryama illa Allah wa wallahi ma fil qalbi azun li gairihi layla illa Allah wa nairu rasulallahi laysa li talama illa la 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 illa la 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 illa la illa la 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 illa la 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 illa la illa la 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 illa la 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 illa la illa la ashara ila buzdi fa salam sarmada illa la wa illa ma maskal ma'i amsaka mul amma
bashiran
shewu yace annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama ne albishir ne
nadiran
mune gargadi ne
muktadan
ne adalci ne
wa qasimun
nazalla shine ne raba kyautan Allah
jawadan
ne kyauta ne da abinda Allah ya bashi
kariman
ne karamci ne da sakin fuska yake kyauta shine ma'anan karimi eh bambancin jawadu da karimi shi jawabin da zaka iya samu mutum ne kyauta amma yana hararan kamar ba sai in gure ba dan halinka ba amma Annabi Muhammadu Karimu zai baka yana murmushi kuma yace in ba zaka dauka barin kai ma gida kuma ya dauka ya kai ma hajjidan ka sannan ya ma godiya yanzu ba gashi ba ya kawo musulunci ya nuna wa bayi Allah ya tsarkake zukatan bayi ya kubutar da su daga sharru wuta ya nuna musu kofar aljanna kuma yake musu godiya da zai karbi musu dinki
ba su tulkat
manzo Allah ne budaddin tafuka ne kullun hannun annabi abu dai ke sallallahu alaihi wasallama baya rike hannu kullun kyauta yake kullun annabi bayarwa yake bai taba rike hannun sa haka ba kullun hannun sa abu dai ke
mun ima
ni imta
mukaffa
manzo Allah shine abun kwaikwayon annaba ko kace shine na karshen annaba
aminun
shine amintaccen Allah
wa
shi manzo Allah
rubbe
a cikin manzanni
mujtaba
shi abun zabi ne sallallahu alaihi wasallam ko a manzanni ma shi abun zabi
habibu ilahi Allah
manzo Allah shine masoyin ubangijin al'arshi
fadan
farkon duniya da karshen ta tun farko annabi shine masoyin Allah har karshe ma annabi shine masoyin Allah
wa biyadu
sannan manzo Allah fari ne
yuskal gamam
ana shayar da gizagizai masu zubar da ruwan sama
biwajihi
da hakkan fuska annabi duk sanda kaga an yi ruwa sai ta girgije ya kalli fuskan manzo Allah ya karbi madadi sannan ya zubar da ruwa eh shine wa abiyad wannan baitin sayyidina Abu Dalib wa abiyad yusqal gamamu bi wajhihi istimalu bi tama ismatu lil aramili wata rana annabi yayi addu'a wani balarabi yanzu ya rasulullahi dabbobi suna ta mutuwa mata sun rasa mama yaya suna ta ramewa ba abinci gonaki ba daman shuka sai manzo Allah ya miƙe ya daga hannu kafin ya shafa hannun sa kirji ruwan sama ya sauka kowa a jike fita daga masallaci aka dinga ruwa har sai da sati ce wata juma'a aka dawo masallaci a jike sai wani balarabe ya ce Allahu ruwa ba ya rusa gidan wani ruwa ya tafi gonan wani ruwa ya tafi da dabbobin mu sai manzo Allah ya miƙe sai daga ya kalli sama ko dugo ɗaya bai ƙara fakkuwa shi kai shi manzo Allah sai bai ji dadi yace kai ina ma Abu Dalib yana da rai yau yace ina ma Abu Dalib yana da rai ya maimaita mun baitin da ya mun sai sayyidina Ali dan shi yana jini sai cewa to ya Rasulullah kana so da yana da rai wato yace wa abu yadu yustaskal gamamu bi wajhi fi malil yatama ismatun lil arajili manzo Allah ya murmushi da baka wa Dalib yace haka nake so Ali bihi wato da albarkan manzo Allah
Lailul jahili
daran jahilci
nara
ni haske
iskana muslima
lokacin da ya kasance abun duntawa da jahilci yayyawa zaka ga mutum babba amma kaman dabba ko yanzu idan mutum bai musulunta ba bai yadda da addini ba zaka ga rayuwar shi kaman dabba mutum ne zai fi tsari bai sa ruwa ba zai kashi ko zai sa toilet paper ya goge zai tsabta tura ina take ko mutum yayi kashi amma wai bai sa ruwa ba bai wanke ba ai ba zai rasa wari ba yayi janaba bai wanka ba kuma wai shi bature sai da dubo kan mutum abin dariya ne in mutum ba musulmi bane kazani ne to yayi fitsari ba ruwa zarnin fitsari yayi kashi bai wanke ba ya goge da takarda yayi janaba bai wankan janaba ba mata ta yi haila ba wanka jinin biki yazo ba wanka to ina tsafta yasa addinin musulunci shehu yace to manzo Allah shi ya haskaka daren jahilci
quluba jami'il khalqi
zikatan dukkan halitta
ahaya
sun rayu
dinurihi
da hasken annabi Muhammad
wa alsunahu
hara san halitta
ahaya
kuma sun rayu
fazakka
ya harshen suka dinga tsarkake Allah suna fadin la ilaha illallah
wa allama
zuciyoyin kuma suka san Allah suka samu ma'rifa harshe yayi zikiri zuciya ta dunkule ma'rifa shine fazakka wa allama harshen ya tsarkake Allah wa allama zuciya kuma ta san Allah
wa wallahi
to ce na rantsi da Allah billahi allazi la ilaha illa huwa
la tulfi taniya
ba za ka taba samun nabi ba
sai amada
ga annabi ahmadu
Ahmadu
kaga annabi Ahmadu
pardon
makadaici ne
jawharin
wato zinari ne
dan yukassama
wanda baya fashewa balle a ce ga wani san dunkule ne guda daya baya tsagewa balle ya tsage a ce ga yanin ya rubu biyu shi kadai ne kwal
alayhi salatu llahi
ce salatin Allah tabbata gare shi
umma salamu
sannan amincin sa
mal ali
har da iyalan gidansa
wasabil kiram
sahabbansa masu girma
jamin nama
ma abuta ci gaba a cikin daukaka wannan nama ba na dangane bane eh lumu eh ne ci gaba kage su sabai ba sun yi wafati ba shekaru dubu da wani abu yanzu an ce sayyidina abubakar radiyallahu anhu sayyidina umaru radiyallahu anhu sayyidina usman radiyallahu anhu sayyidina ali karramallahu wajhahu radiyallahu ta'ala anhu ko to ai shine sauyin nama kullun girman su karuwa yake
fa in ta saluni
ko yace da mala'iku da aljannu da ruhanai da mutane da dabbobi za ku taru ku tambaye ni
an habibi
sai waiwaye matoyinka ibrahim al-kaulahi as-singali
wa sayyidi
kuma waye shugabanka
fataha habibullahi
mu kurfa baki zance da habibullahi shine da matoyin Allah
mal gairu
ba waninsa ba
ma
ai ban san waninsa ba
kuma
ko wane ne ni ba ruwana da waninsa ban san shi ba
tata
to wani ba shehu wani ba sai ce ainihi annabi Muhammad nake gani in ka ce shehu da ni annabi Muhammad nake in ka ce wani ni annabi kawai nake gani mal gairu ma wa ma ba na ganin wani sa
fa wakati
kuma Allah ya sa mu zama haka akwai ya amma
fa wakati
sai ce lokuta na
sa'ati
da sa'o'i na
sarabtu
na juyar da su
da zikrihi
ga ambatan annabi Muhammad dama alwaqtu kasayf in lam taqahu qada'aka shi lokaci kamar ta kogi ne in baka yanke shi da biyayya Allah ba zai yanke ka da sabon Allah shi da shi wace to ni da lokuta na da awoyi na da mintuna na da sakanci na duka na jiye da su cikin ambatan annabi
salatan wa madan
ko dai ka salme ni ina salati wa madan da yabo in ba salati ba za ga yabo nake
hinu
wato daga manzo Allah
kadirtu jailama
wato kadirtu jailama hakika sai da na sama wata saboda salatan wa madhan minhu da nake turawa gare shi sai da na zama wata
kuma ramadaki
shi ce duk wanda yake so ya rike ni ko yake so ya kamo ni
istiyaqi nabiyina
afajan kaunar annabin mu
wa kadrama amran
to hakika fa ya nemo wani lamari
mustahalan
mustahalan wanda ba zai yiwu ba
harama
kuma abun haramtawa haramun ne ka nemi mukami da eh ba wai magana wai ba zai yi ba kada ta kai karka ne ma za ka sha wahala bayan za ka sha wahala sannan haramun kace aikata kace kana so ka zama ni a kana aikata haramun sai mana bai radiyallahu anhu kace kana so ka kamo ni ko ka so kana so ka zama kan makami na to ka nemi abin da ba zai yi ba kuma kana neman ka aikata haramun
kama rama
bari mu baka misalin kanka in ka ce kana so ka kamo ni a fagen kaunar annabi to kamar wanda yake neman
makal badri
yana so ya shafa wata kaga mutum ya zo ya sa tsani yana hawa jikin mango yana tsalle ana a mala audu lafiya ce ai ina so in shafe shi a ce ne kake so ka shafa wata za ta ce bari mu taimaka ma a kawo wasu tsanikan a kara mai eh ba za shi ka bari ba ta ce a taimake shi a taimake shi ko ne kaji ya ce da sai kamo shehu to ku kara mai wurdai a taimaka mai da dakin halwa sai
yauman
daidai da rana ɗaya mutum ce na so ya shafi wata
shi azbo'in
da ɗan yatsa
wa ma rama
ko kuma misalin wanda yake so ya kamo ni wurin san annabi kamar wanda yake neman
haudal amsi
ya dawo da jiya
yauman
kamar yau
wa aywa ma
ko ya dawo da karshen wata farko wata ya kare dawo da shi farko yerwaini din shi wanda zai iya wannan ba wai zai shi ne bane zai mu zama daidai in ka iya haka to mun daidai to ai zai iya haka balle ai daidai saboda ka dole a hakura kawai
kamar rama
misalin wanda yake so ya kamo ni wurin san annabi kamar wanda yake neman
sarkal wasu
ya rike sufofin Allah ne duka
sadaktabu
duka ko sufofin Allah sun yawa
walakin lahum
ire shi waliyan Allah manya
sadaktabu
duka sun yi tafana ikin sunayen Allah amma sun bar wata kafa
sagaddama
ni ne na cike wannan kafa suna tafana ikin arrahmanu arrahimu almaliku alquddusu assalamu ni sai nazo ne fana ikin Allah
wata an fa'atatu
to yace na zabi
uban mustafa
soyayya al mustafa zabin Allah
duna gairahi
koma bayan wanin sa
wallahu umma kulsumi
koda matan nan mai suna ummu kulsumi
wallahu kana maryama
koda matan nan mai suna maryama a wani kaulin suka ce ma to ma'anan wannan koda kudbaniya daga wasiya shine ma'anan wallahu ummu kulsumi koda makamin kudbaniya wallahu kana maryama kuma koda makamin gausiya na fusan annaba akan
fa wallahi
na rantsa da Allah
ma fil qalbi
babu wani rabo a cikin zuciyata
idan rahi
na wani annabi Muhammadu
fa gairu rasulillahi
haga wani annabi Muhammadu manzon Allah
laisa
babu shi a cikin zuciyata
li ta'lama
dan ka sani daga yau shine li ta'lama dan ka sani
La ilaha illa Allah 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 illa Allah la ilaha illa Allah la ilaha illa Allah illa Allah ba wallahi ma fil qalbi azole ghairi illa Allah ba ghairu rasulallah la ilaha illa Allah illa Allah sara ila mulli ba salamu sarmada illa Allah wa illa ma maskal ma'i amsa kabul amal illa Allah wa inna kureysa ayabu wa sangaru wa shuka la ruzal jauhu barhan mu'azzamat illa Allah wa radallahu shamsu bu aida gurubia oh illa Allah wa ilka zabu gar azal al haku bu kamal illa Allah wa adama azababir avyadi kafir baya aja bar mera ye hai na adama laila illa Allah adallahu awwa man binore ga warge wa bi sayyidi adil barro ma kana ayrama illa Allah yubidu luma faibati wa magnama illa Allah yubidu ju yusali dalali alaw rama illa Allah man wadata la ilaha fa urbun wa udumul arsha dan kula amma ma la ilaha illa allah wa wadata na dinu wal ilmu wa tuqa ولله شور بنا به مؤتما إلا الله وقدر بنا ملمنا وعندنا إلا الله إما ذو علم صالحنا تكرما وفينا رجال سابقنا وعندنا لله إلا الله وفينا رجال سابقنا وعندنا إلا الله وفينا رجال سابقنا وعندنا إلا الله لنبدا بكرم أو كظام تلثما إلا الله صلاة وتسليم على محمد وعلى وأبي زيادة مقوما إلا الله لا إلا الله لا إلا الله
لا إلا الله
لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله
لا إلا الله
لا إلا الله لا إلا الله لا إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا
إله
إلا الله لا إله إلا الله
أشهد
شيخ رضي الله عنه يشهد من ذا الله يا إلوني
لا مزمن
جزواك جرججي
مسالة
إبن جزب الدروة
مسترمدا
أوان ساتي قدا شيني أمن نمك فإي تازو
وإزراما
نوكسن من ذا الله يسو
matka almai
wato kanewar ruwan
amsaka
sai ruwan ya kane
muna ma
daga hada ido
kawai
suna hada ido da girgije shikenan sai girgije ya tsaya tak ina abinda muka fadi da azu
wa inna quraisha
kani dai cewa quraishawa
ayyabu
kunne musu aibanta manzo Allah sai suka aibanta kansu
wasaddaru
kunne musu kaskanta manzo Allah sai suka kaskanta
wa shukka lahu
wato wa shukka lahu an tsagawa manzo Allah
zaljau
ma'abocin sararin samaniya shine wata
batran
kikkin wata
mu'azzama
abin girmamawa ka gani ko waruddat lahu shamsu lokacin da manzo Allah Isra'ila ya miraji quraisha suka zo su tune shi akan suna so su nuna cewa abin bai yi ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga musu kace to asibanta musu baitul maqdis dan sun san sun san taba zama manzo Allah bai taba zuwa ba kitan Allah yayi masa hijabi aka dauko baitul maqdis aka aje mai a gaban shi yana sumanta ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ga yadda yake ce to ai muna da fataki to yanzu ina ciki ina manzo Allah ce za su iso kamun faduwar rana to kuma sai suka je shiri har lokacin faduwar rana tai ba su iso ba sai manzo Allah ce ranar ta kai ka ta faɗi sai sun zo sannan wata rana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ana mai wahayi ya kwanta kan ciye sayyidina Ali ana mai wahayi har lokacin sallar al'asr sai kin ana mai wahayi zaka ga kaman bai numfashi wahayi na zuwa mai zaka ga dauke ka kuma idan ya dora ma a hannu in an tara kacci 40 ba za su yi daga hannun wahayi na zuwa ba wanda zai ke motsi in ya dora hannu to ba abin da zai dauke ka ya kwanta kan ciye sayyidina Ali sai na alkomo idi ana ta wahayi ana ta wahayi har la'asar ta har rana ta faɗi sai manzo Allah an ƙare wahayi sai tashi ita Aliyu kai sallar al'azhar ba tare ba sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ubangiji ka san dai Aliyu mabiyinka ne ko mabiyina ne Allah yake na sani ayi cito da mai da rana Allah sai aka dawo da ita sai dai la'asar ta koma ta faɗi sai ya mana
wa qudjat lahu shamsu
to shi ne shi wace an dawo da manzo Allah rana
wa aida gurubiha
bayan faduwar ta kadan
wa iskazabu
lokacin da kafirai suka nemi su ƙaryata su sarefantar da shi dan annabi bai ƙaryatuwa in ka nemi ka ƙaryata sai ka ƙaryata kanka
kad anzala alhaq
iga gaskiya ta sauka
hukama
har hukuntawa akan su
wa dama azaban
manzo Allah ya rusa rindinar yaki ranar hunayi lakin hunayi
daga ya tika fi
da jifan tafin hannunsa
waya ajaban
sai ce kai ya abun mamaki
ranni
daga jifan tafin hannun annabi
ina haddama
lokacin da ya rusa taren yaki
akhraja abu na'im
abu na'im ya fidda hadisi
an anas bin malik
daga anas bin malik
radiyallahu anhu
Allah ya kara masa yadda ya ce
hazama almuslimuna bi hunain
wa turana yaki hunain musulmi sun watse sun tarwatse saboda tsoro
wa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam ala baglatihi
amma manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yana kan taguwar shi
ash-shahaba
ash-shahaba
wa kana ismuha dulzul
kullan taguwar dulzul
ala laha rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam
manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ce da wannan taguwa ta ash-shahaba
dulzulu ilbidi
ta dulzulu kubula
ay ilsiki bil ard
wato hadu da kasa dulzulu
alzaqat badani hadi al-ard
ita kubuna ta hada cikinta da kasa
fa akaza hafnatan min turabin
manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dibi jinki na kasa
ramadi ha fi wujuhihim
manzo Allah ya jefi kafirai da wannan kasar da ya diba da taguwar ta kubuna da ya dibi kasa da ya jifa da kasar cikin taron kafirai
wa qala
ya manzo Allah ya ce
humma al-amru alayna la yunsarun
humma al-amru wajaa an-nasru fa alayna la yunsarun awatar wayar shahat al-wujuh yace ya diba ya watsa yana watsa sai kowani kafiri da yake kamar shi kada aka watsa idan
fan hazama al-qaumu
sai kafirai suka watse
haramaina bi sahmin
inna ana zace ba mu harbi da kibiya ko daya ba
wala ta'na bi
ba mu soci kowa da mashi ba jifan kawai da annabi ya yi da tafin hannu daya sai ya watsa kafirai
wa akhraja muslim
ne imam muslim shi kuma ya fidda hadisi
salmata bin al-aqwai
daga salmata dan aqwai
ala
abin da yace
amma ga shu rasulullahi sallallahu alaihi
lokacin da kafirai suka lullube manzo Allah sallallahu alaihi wasallam
yauma hunain
ranar yakin hunain
nazala ala baglat
sai sauka kan taguwar
umma qadida qabdatan
sannan ya jinki kasa
min turabi
daga turbaya
min al-ardi
daga kasa
kuma istaqbala bi wujuhihim
sallan ya fuskanci fusakun kafirai da wannan kasa
qala
ya annabi yace
shahatul wujuh
shahatul wujuh
ma khalaqallahu minhum
Allah bai halicci wani ɗaya daga cikin kafirai ba
insanan
wani ɗaya
la mala aynayhi turab
sai da kasa ta shiga idan sa
tilkal qab
da wannan jifa da manzo Allah yayi
fawallau midbiri
kafirai suka juya shi kenan yakin hunayn ya kare to wannan shine ma'anar wardar da hu shamsun bai da buja wa hadda ma azab nan ana da ma gobe alhamis babu ci gaba inda muka gobe 11 da safi amma yanda muke a cikin gida to gobe za mu ci gaba da kuma ranar juma'a san zawiya abinda za mu ci gaba da yi muna so sai mun gama da tafsirin usuli da hadarin rasul kayan sarkin diwani ya koma yola Allah ya jini ka alhamdulillah
la ilaha illallah 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 ala ya
رسول الله گزارا جانا الا اللہ یا رسول اللہ گزارا جانا واقو تبھی نہ بلن والوں کا گو جاتے الا اللہ واقو تبھی مرادی الوام و علماء الا اللہ لیو کیا لیکن یوم مکانا باقیات